Yan gudun hijira da yawan su ya haura 2000 mazauna karamar hukumar Goza dake jihar Borno waɗanda ke tsugune a sansanonin Malkohi da Daware na karanan hukumomin Yola ta Arewa da Gire a jihar Adamawa sun koka da watsi da gwamnatin jihar Borno ta yi da su na rashin aikewa da jami'anta da su kula da irin halin da suke ciki ko kuma aike musu da kayayyakin agaji. Bincike da na gudanar ya nuna rabon jami'an gwamnatin jihar Borno sun ziyarci sansanin yan gudun hijira tun a watan Maris lokacin da aka kwato mata da yara sama da 200 daga sansanin Sambisa. Shugaban yan gudun hijira da ke a wani muhalli na wucin gadi da aka samar musu a ƙauyen Malkohi Malam Idris Abdullahi ya nuna takaicinsa na kasawar da wakilansu a majalisun dattawa da na wakilai suka yi na kai musu ziyara a sansaninsu domin ganin irin halin da suke ciki.
Shi kamar Muhammad Ali Dume ya san mu kware da gaskiya kuma bai jaddada mana ko da daidai rana daya ya ce mana ƴan uwa wannan abun ya kasance da ku. Mune muka zabe shi tun daga yana hausa sanar har ya je sanatinsa ya samu mutane ga Tabula Musa ya samu kware da gaskiya shi a sababin lita tun tana rape nata har zuwa yau mu ƴan ga Tabula Musa muna nan har yanzu muna Malkohi sun zo ƴan uwan mu Goza masu matsayi na Goza sun gaida mu a wannan filin gaskiya gaskiya mu taimakon dan Maiduguri state dan Maiduguri kwata kwata wanda ya kama na kwayan zarraba sai gwamnatin Adamawa su suke taimaka mana da abinci fatafa da lafiyar mu da komai na yaran mu su suke taimaka mana
shi ma hakimin Dure Alhaji Idris Lawal na karamar hukumar Goza cikin jihar Borno wanda ya hijira da talakawarsa sama da 1000 da suka sami mafaka a sansanin yan gudun hijira da ke Daware karamar hukumar Gire cikin jihar Adamawa ya shaida mini a hirar da nayi da shi cewa batun komawarsu gida Goza yanzu koda an yantar da yankin inji shi bai taso ba.
Batun magana a mata ne zamu koma gida Goza duk wannan bai taso ba babu wannan don duk kowa yana da gwana yau muka koma Goza ba za mu samu mu yi noma ba to ya zaka ga bar amfani ka koma Goza sai bayan damuna in Allah ya kai mu rid da lafiya.
Hakimin Dure Alhaji Idris Lawal kenan Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Nigeria.